A taron manema labaran da ya kira a gidansa a karo na biyu cikin mako guda, Alhaji Muhammad Usman ya sake jaddada matsayinsa na wanda ya lashe zaben da ya gabata, domin a cewarsa alƙaluman da ya tattaro daga sassan ƙasa sun tabbatar masa da cewa shi ya yi kaye a fafatawarsu da Bazoum Ahmed. Saboda haka ba zai yarda a yi masa kwacen ƙuri'u ba. Mafari kenan ya umarci magoya bayansa su fito kan tituna don gudanar da zanga-zangar lumana daga yau Talata 30 ga watan Maris har sai an mayar masa abin da ya kira galaba da ya samu a zaben 21 ga watan Fabrairu.
Sai manifestation seront poursuivies sans arrêt jusqu'à la reconnaissance des vrais résultats sortis des urnes consacrant la victoire du changement.
A yanzu haka wasu makarabar jam'iyyun kawancen adawa irin su tsohon Prime Minister Hama Amadu na can kulle a kurkuku saboda zargensu da hannu a tarzomar da aka fuskanta a biranen Yamai da Zandar a washegarin fitar da sakamakon wucin gadi na zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Ɗan takarar na 'yan adawa ya buƙaci a gaggauta sakin waɗannan 'yan siyasa domin a cewarsa an kama su ne ba tare da aikata laifin komai ba.
Jusqu'à la libération sans condition de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus et particulièrement celle de l'autorité morale moderne FA Lumana Africa monsieur Hama Amadou.
Da yake ne da martani a kan waɗannan ƙorafe-ƙorafe, kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Alhaji Usman Muhammadu ya danganta abin da kame-kame irin na wanda ya rasa tudun dafawa, yana mai cewa batun zaɓe wata magana ce da tuni aka bar ta a baya.
Ita zanga-zanga ta lumana abu ce wadda doka ta amince da ita, amma mun san wannan zanga-zanga da za a yi zanga-zanga ce wadda muka ganin kamar tabar makumiya ce ake sa a naɗe da hauka. Shi da kanshi Muhammad Usman ya san ya sha ƙasa, ai duniya gaba ɗaya ta yi shaida da cewa zaɓuɓɓukan wannan an yi tsakani da Allah, kuma bakin alƙalami ya bushe. Ban gabatar yadda za a yi wannan zaɓe ya sake tunda tsakani da Allah aka yi shi.
A ranar 2 ga watan Afrilun da ke tafe ne ake sa ran rantsar da Bazoum Ahmed domin soma wa'adin mulki na shekaru 5 kamar yadda kotun tsarin mulkin ƙasa ta sanar. Wani mashawarci a fadar shugaban ƙasar Nishar Sanusi Tambari Jaku a yayin bikin gidauniyar da shugaba Isu Muhammadu mai barin gado ke shirin kafawa ya gargaɗe shi ya sallami dukkan fursunonin siyasar da ke tsare a gidan yari irin su tsohon Prime Minister Hama Amadu, domin a cewarsa yin hakan wani mataki ne da zai wanke shi daga dukkan wasu zarge-zarge marasa tushe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yanai a jamhuriyar Nijar.